Kimanin biliyan 185 na sefa ne bankin duniya ya yi alkawarin bayarwa a ƙarƙashin wannan yarjejeniya da nufin ba gwamnatin Niger damar cimma burinta na samar da wutar lantarki ga jama'ar ƙasar. Rabin waɗannan kuɗaɗe tallafi ne yayin da ɗayan ɓangaren ke matsayin rance daga bankin duniya sai sama da wasu miliyan 7 na dalar Amurka da wani asusun tallafi ya baiwa Niger kyauta. A yayin da take saka hannu a kan wani yarjejeniya, Madam Clara de Souza ta bankin duniya ta bayyana cewa wannan yunkuri wata gudunmuwa ce da za ta taimaka a bunƙasa hanyoyin samar da wutar lantarki a Niger, inda ake hasashen ba kashi 60 daga cikin 100 na al'ummar ta wutar lantarki kafin shekarar 2030, tare da ƙudurin ganin kashi 40 daga cikin 100 sun samu wutar kafin shekarar 2025.
Le projet sera mis en œuvre à travers les principales composantes suivantes.
A cewar ministan fasalin ƙasa Rabiu Abdu, ta hanyar wannan shiri mai lakanin projet haske za a ƙarfafa wasu daga cikin layukan wutar lantarki manya da matsakaitan da ake da su a wannan ƙasa, yayin da a ɗaya ɓangare za a zuba waɗannan kuɗaɗe don samar da wutar lantarki da hasken rana a birane da karkara.
L'augmentation de l'accès à l'électricité solaire.
Wannan yarjejeniya na zuwa a wani lokacin da ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a a fannin makamashi ke taro domin nazarin hanyoyin bunƙasa fannin makamashi a Niger, musamman batun samar da wutar lantarki da hasken rana. Saboda haka na tuntuɓi Hamidu Sidi Fodi na ƙungiyar Kodaye don jin yadda yake kallon wannan haɗin gwiwa na bankin duniya da gwamnatin Niger.
Babu ƙasar za ci gaba ba da energy solar ba. Kenan mun yi na'ama da wannan program ne da ya zamanto ya kamata a wayin mutane Kano su ga amfanin shi, in an yi shi cikin likitocinmu ba ta yiwa a samu yankewar lantarki. Kamfuna na Niger duka inda aiki dai lantarki ya zamanto ya isa ba cikin wani matsala ba. Ba ta yiwa yaranmu su bar lakwal saboda da dare ba su karatu, kenan ci gabanmu ne mu duka ɗan Niger.
An da ya bayyana cewa ƙauyuka fiye da 500 da birane 79 na ƙasar nan ne za su mori ayyukan wannan shiri na Proje Haske. Sule Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.